samu a wannan masallaci mai albarka domin gudanar da wannan karatu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muka saba yi a wannan wata wato watan ramadan wanda yau muna da 25 ga wannan wata na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1438 tsira da aminci su tabbata ga manzonmu sallallahu alaihi wasallam tare da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa har zuwa ranar kiyama. Bayan haka, bayan kuma gaisuwa irin ta addinin musulunci, to insha Allah za mu ci gaba da wannan tafsiri daga inda muka kwana kenan. Wanda jiya mun kwana a kan aya ta 31 daga suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yau za mu tashi daga kan aya ta 32 a ramadan dama. Alhamdulillah, kamar yadda muka ji wannan aya, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi wa shaqqu ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yadurrullaha shay'an wa sayuhbitu a'malahum. To kamar yadda bayani ya gabata a cikin ayoyin baya, Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana bayanin wato mu'amala irin ta munafiƙai da kuma ɗabi'unsu. Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana a can baya cewa lallai waɗannan munafiƙai da irin ayyukan da suke yi na taimakawa wato waɗanda suke yaƙan addinin musulunci da kuma taimaka musu a kan addinin musulunci, wannan aiki ya sa sun yi ridda sun bar addinin musulunci. Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya bayyana mana sakamakon wannan al'amari wato ma'ana irin wannan aiki na munafirci. To a wannan ayar da aka karanta mana, Allah subhanahu wa ta'ala yana mai bayyana mana wato hadarin kafirci da kuma kange mutane daga shigan addinin Allah da saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Hakan nan Allah subhanahu wa ta'ala yana mai mana bayanin cewa lallai kafircin kafiri baya cutar da Allah, kuma haɓawansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan baya cutar da Allah, iyaka sai dai mutum ya cutar da kansa. Shine Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah, lallai waɗanda suka kafirta wasaddu an sabilillah kuma suka kange mutane daga tafarkin Allah, su sun kafirta kuma sun hana mutane shigan addinin musulunci. Wa shaqqu ar-rasul kuma suka bangare wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, suka saba masa, ya zamanto sun dauki wani bangaren da ya saba bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, min badi ma tabayyana lahumul huda, sun kafirce ne kuma sun kange mutane daga shigan addinin Allah kuma sun bangare wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, min badi ma tabayyana lahumul huda, daga bayan shari'a ta bayyana a gare su. To waɗannan lan yadurrullaha shay'a, har abada ba za su cuci Allah da komai ba. Ma'ana wannan aiki na kafircin nasu ba za su cuci Allah subhanahu wa ta'ala da komai ba, bal hasarar wannan kafircin za ta koma kansu. Hasarar wannan aikin nasu na hana mutane shigan addinin musulunci da bakinsu ne ko da dukiyansu ne ko da dabararsu ne ko da wayonsu da yaudararsu, to insha Allahu ba za su cuci Allah subhanahu wa ta'ala ba. Kuma hakan da suke yi ba za su cutar da addinin Allah ba, domin shi wannan addini wato addinin musulunci addini ne wanda Allah ta'ala yayi alƙawarin sai ya ɗaukaka shi, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala qad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiy as-salihun inna fi hadha la balaghan liqaumin 'abidin. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa lallai a sojojinsa waɗanda suke taimakawa addinin Allah su ne waɗanda suke marinjaya a kan maƙiyansu a kodayaushe, cewa inna jundana lahumul ghalibun. Saboda haka Allah ta'ala ya yi alwashin zai kare addininsa kuma zai ɗaukaka shi a kan sauran addinai, walau karihal kafirun, ko da kafirai sun ƙi haka. Saboda haka duk wanda ya ce shi ya kafirta to ya cutar da kansa ne, bai cutar da Allah ba, bai cutar da addinin Allah ba. Hakan nan duk wanda ya ce wato zai bangare wa addinin Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to wannan shi ma yana cutar da kansa ne. Ba zai cutar da addinin Allah ba, ba zai cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba. Ku ga wannan addinin musulunci yau nawa ne shekarun wannan addinin? Wajen shekaru dubu da ɗaruruwan shekaru. To amma addinin nan bai tsaya ba, duk hare-haren da ake kaiwa addinin nan ta kowane ɓangare, to wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana mana cewa lallai to addinin nan ba za a rasa ko wata ƙungiya da za ta tsaya akan al'amarin addinin nan ba har izuwa tashin kiyama, daga zamani zuwa zamani, daga lokaci zuwa lokaci. Saboda haka wanda ya kafirce kuma ya kange mutane daga barin, wato daga shigan addinin musulunci, ma'ana yake dagewa domin ya ga ya hana mutane shigan addinin musulunci, ko da bayaninsa da baki, ko kuwa da ainihin mu'amalarsa da mutane, ko kuma da dukiyarsa, to wannan yana cutar da kansa ne. Shine Allah ta'ala ya ce lan yadurru Allah shay'a, waɗannan ba za su cuce Allah da komai ba. Yace wa sayuhbitu a'malahum, kuma Allah zai bata ayyukansu. To kun ga wannan kenan ya ƙara nuna mana cewa duk wanda ya kafirta to duk wani aikin alheri da yake aikatawa wannan aikin ba zai zama karɓaɓɓe ba. Shi yasa da yawa daga cikin ibadu da muke yin su, sallah ne, azumi ne, zakka ne, a aikin haji ne da makamantansu, farkon sharaɗin ingantan waɗannan ibadu da ayyuka shine al-islam, wato musulunci. Domin idan mutum bai musulunta ba yana kan kafircinsa ko yayi waɗannan ayyukan, Allah ta'ala bai zai karɓa ba. Sannan saninmu ne cewa akwai da yawa daga cikin waɗanda ba musulmai ba suna aikata ayyuka na alheri, akwai waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu ta hanyoyi daban-daban, suna taimakawa gajiyayyu, suna taimakawa bayan Allah, akwai masu gina makarantu, akwai masu gina asibitoci, akwai masu taimakawa mutane ta hanyoyi daban-daban. To amma yaya matsayin waɗannan ayyuka wajen Allah? Na'am, mutane za su amfana da su, kuma ya halatta idan wanda yake ba musulmi ba ya ba da taimako a cikin musulunci a karɓa ya amfani da shi, domin shi Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne, yace inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajulil fajir, shi addinin Allah ma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ciro wanda yake ba musulmi ba shine zai taimakawa addinin Allah. Shi yasa shi wannan addinin kowa na taimaka masa, har ma waɗanda ba musulmai ba, kai har ma wanda yake wato fajiri, fasikin mutum, Allah subhanahu wa ta'ala kan iya ɗaukaka wannan addinin da shi. To amma ya koma ga Allah fa wannan aikin nashi a rushe yake, rusau. An gane ko? Rusau kenan. Allah subhanahu wa ta'ala baya karɓan wani aikin alheri tare da kafirci har abada. Shine Allah ta'ala ya ce anan wa sayuhbitu a'malahum, tun daga kafirci ga hana wato shigan mutane cikin addinin Allah, ga kuma saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan ba yadda za a yi Allah ta'ala ya karbi ayyukansu saboda haka a'malahum anan ana nufin wato ayyukansu na kirki su waɗannan kafirai da suke yi a wannan rayuwa ta duniya to Allah ta'ala baya karban su shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito yake cewa wato shi kafiri duk wani abin da ya aikata a wannan rayuwa ta duniya na aikin alheri to Allah ta'ala yana sakanta masa a rayuwar duniya ne an gane ko a duniyan nan Allah ta'ala zai masa sakayya na ayyukan kirki da yake yin su har sai in ya koma ga Allah ta'ala to bai da wani rabo a wajen Allah ko na misqala zarra an gane ko ulaiikal ladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha ay fi dunya wa batilun ma kanu ya'malun to Allah ta'ala yake cewa man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha wafi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun duk wanda yake wato yana nufin rayuwar duniya ne da kawarta ma'ana domin duniyar yake rayuwa ba dan addini ba ba dan imani ba ba dan musulunci ba to shi irin wannan Allah subhanahu wata'ala ya alƙawarin to za a bashi duniyar nuwaffi ilayhim a'malahum fiha za mu taka musu da ladan ayyukan su a ina a wannan rayuwa ta duniya Allah ya kare mu shi yasa da Allah ta'ala ya ba mutum ladan sa a duniya to gaskiya wannan ba karamin hasara bane Allah ya kare mu a ce ayyukan da muke yi tsayuwan dare ne azumi ne sallah ne sadakoki ne menene a ce a duniya ne kawai Allah ta'ala zai mana sakayya da shi to wallahi mun gama lalacewa mun gama tabewa Allah ya kare yace nu wafi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yufatun ulaiikal ladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wadannan fa wadanda aka yi musu sakayya da wato aka yi musu sakayya na ayyukan su a wannan rayuwa ta duniya din nan ba su da wani abu a lahira kuma sai me sai wuta wa habita ma sana'u fiha abinda suka aikata a wannan rayuwa ta duniya sai a wato a shafe su wa batilun ma kanu ya'malun kuma abinda suke aikatawa batacce ne to Allah ya kare mu wannan kamar fadar Allah ta'ala ne a wata ayar da yake cewa masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihi rihu fi yawmin 'asir saboda haka a musulmi da yake ayyuka na ibadu to yana jiran sakamakon sa ne a lahira kuma wannan yafi kyau kuma yafi alheri Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da haka sai aya ta gaba daga nan Allah ta'ala bayan ya bayyana mana ga matsayin ayyukan waɗanda suke kafirai waɗanda suke wato ma'ana suke hana mutane shigan addinin Allah kuma suke sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala bayyana mana ga matsayin ayyukan su cewa ayyukan su batattu ne kuma ba karɓaɓɓu bane a wajen Allah to daga nan sai Allah ta'ala yayi mana nasiha mu mu'minai yayi mana wa'azi ya nuna mana abinda zai inganta mana ayyukan mu yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ati'ullaha ku yi wa Allah da'a wa ati'ur rasul kuma ku yi wa manzon Allah da'a to ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a an gane ko wala tubtilu a'malakum kuma kada ku bata ayyukanku wato ma'ana kada ku aikata sabubba da suke bata ayyuka wanda daga cikin waɗannan sabubba da suke bata ayyuka shine ridda gabarin addinin Allah bayan shari'a ta bayyana ga mutum Allah ya kare mu to kun ga wannan akwai wato irshad wato ainihin nunawa da kuma wato kwadaitarwa zuwa ga ainihin abinda zai inganta mana ayyukan mu Allah ta'ala ya ce abin da yake inganta aiki ya zamanto aiki ya zama karbabbe a wajensa shi Allah shine biyayya ga Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka duba cikin ayoyin alqur'ani sau da dama kun san qur'ani shi yake fassara qur'ani an gane ko to tarin yawa Allah subhanahu wataala yakan bayyana mana menene amfanin da zamu samu daga biyayya ga Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam an gane ko wannan ayar ta bayyana mana haka amfanin mu yi wa Allah biyayya mu yi wa manzonmu sallallahu alaihi wasallam biyayya shine ayyukan mu za su inganta ba za su baci ba ba za su lalace ba sannan Allah ta'ala ya ƙara nuna mana a wani waje cewa idan muka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya za mu shiryu wa in tuti'uhu tahtadu an gane ku idan kuka yi masa da'a kuka yi masa biyayya to tahtadu za ku shiryu wanda sabanin wannan wato saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bangare maza mutum ya dauki wani shi wani bangare wanda ya saba wa bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yana gabas ke kina yamma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kudu ke kina arewa wannan shine mushaqqatur rasul kenan to yin haka ba karamar fitina take haifarwa ba shine Allah ta'ala yake cewa falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim wato wadanda suke sabawa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su kiyaye inji Allah falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi su kiyaye fa an tusibahum fitna wato fitina za ta iya samun su kun ga fitinan nan kuma kala kala ce haka ne ko Allah ta'ala na iya daurawa mutum fitina a dukiyarsa ya daura masa fitina wato a jarrabe shi a ɗansa a jarrabe shi wato a cikin ainihin lafiyar jikinsa Allah ya kare mu shi yasa waɗanda wato suke sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka duba tarihi sau tarin yawa wato a cikin tabewa suke a cikin fitina suke Allah ya kare mu akwai wani hadisi da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gare ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku ya farka daga bacci ya tashi daga bacci zai yi alwala an gare ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to kada mutum ya tsoma hannunsa cikin ruwan alwalansa tukunna har sai ya wanke shi sau uku an gare ko domin me domin bai san a ina hannunsa ya kwana a jikinsa ba an gane ko haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kun san a zamanin da ba da butan nan ake alwala ba a cikin kwano budaddan kwano ake yin alwala to sa hannu ake yi ana ɗiban ruwan da hannu to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to idan wani mu ya tashi daga bacci da dare zai yi alwalan nan to kafin ya fara tsoma hannunsa cikin ruwan nan ya karkatar da kwanon an gane ko ya zuba ruwan a hannunsa ya wanke sau uku kafin ya shigar da hannunsa cikin ruwan wannan umarni ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka samu wani an gane ko a wannan zamani kenan zamu ce ko kuma bayan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai shi zai ci gyaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan umarni da yayi sai yake cewa to amma a wannan umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi din nan shi bai ga amfanin shi ba saboda babu bambanci tsakanin wai dan mutum ya tashi daga bacci babu bambanci tsakanin ya shigar da hannunsa cikin ruwan alwalansa ko kuma ya karkatar da kwanon ya zuba a hannunsa sai shi gyaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka aka ce wata rana mutumin nan da ya kwanta yana bacci aka ce sai aka zo aka tarar da shi wannan mutumin gaba ɗaya hannunsa gaba ɗaya ya cusa a wajen duburarsa yana cikin bacci aka zo aka taje shi aka ce malam wane kaga yadda ka kwanta kwa sai ya tashi duk gaba ɗaya hannunsa suna wari kun gani ko to kun ga wannan shi Allah subhanahu wataala ya so ya nuna mai ne cewa to saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babu riba a ciki kuma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin kenan yace domin ɗayan ku bai san inda hannunsa ya kwana ba a jikin sa an gane ko to sai Allah ta'ala ya nuna masa wannan aya to daga nan ya tuba yace eh lalle a duk umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hikima a ciki shi yasa sawa'un mutun ya san hikimar da yake cikin umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma bai sani ba yadi Allah ta'ala yace wa in tuti'uhu tahtad idan kuka bi shi za ku shiryu a wannan rayuwa ta duniya kuma za ku shiryu a ranar lahira Allah ya shiryar da mu gaba saboda haka Allah ta'ala yace ku bi Allah ku bi manzonsa ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzonsa da'a ya ku mu'minai an gane ko yace wala tubtilu a'malakum kuma kada ku bata ayyukan wani malami wato ya auna wannan aya da kuma aya ta farkon nan da muka karanta yace akwai muqabala a cikin waɗannan ayoyi guda biyu an gane ko me ma'anar muqabala shine ambace abubuwa biyu kishiyoyin juna an gane ko yanzu ku duba wancan ayar innal ladina kafaru ko waɗanda suka kafirta a aya ta biyu sai Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu kun ga kafirci shine kishiyar imani ko ba haka ba sai Allah ta'ala yace wasaddu an sabilillahi wa shaqur rasula waɗanda suka kafirta sai yace kuma suka kange mutane daga hanyar Allah daga tafarkin Allah kuma suka saba wa manzon Allah to kun ga wannan shine kishiyan ati'u Allah wa ati'u rasul an gane ko sai kuma wajen da Allah ta'ala yace wa sayuhbitu a'malahum su waɗancan kafirai Allah ta'ala zai bata ayyukansu anan sai Allah ta'ala ya jiya wa mu'minin cewa wala tubtilu a'malakum kada ku bata ayyukanku saboda haka wannan ya ƙara nuna mana kenan kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana halin waɗancan kafirai cewa ga aikin da suke aikatawa na kafirci da sabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ku mu'minai ga imaninku saboda haka karku aikata kafirci da abinda kafiran nan suke yi na saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku kuma ku yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ainihin da'a kada ku saba masa to su kuma da aka rusa musu aikin su yace to ku kuma ya ku mu'minai kada ku aikata a irin abinda suka yi domin kada ayyukan ku su baci wanda idan muka yi tambaya wai shin menene yake bata aiki ko kuma su waɗanne abubuwa ne suke bata aiki aikin bawa na ibadu da yake yi sallah azumi an gane ko yanzu muna waɗannan ibadu dole mu san abubuwan da suke bata waɗannan ayyuka abu na farko shine ridda an gane ko yin ridda wanda kuma riddan nan ba sai fa mutum wani lokacin ba sai mutum ya ce nayi ridda sa'annan yake ridda fa wani lokacin wani aikin mutum ne yake nuna cewa ya yi ridda ya bar addinin musulunci banda ga muku wani abu ɗaya daga cikin abubuwan da yake sa mutum ya ridda kamar yadda Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab yake faɗa a cikin usulul salasa ɗinsa an gane ko yadda yake bayanin abubuwa da suke sa mutum ya ridda daga barin addinin musulunci wannan ya kamata a karantar da mutane kuma su san shi sosai yace daga cikin waɗannan abubuwan ni dai zan ambaci ɗaya ne kawai ba duka ba an gane ko ɗaya kawai wanda wannan guda ɗayan ma zai baku mamaki yace al-i'radu an dinillah la yata'allamuhu an gane ko la yata'allamuhu zuwa ƙarshe dai abin da yake faɗa al-i'radu an dinillah juyawa addinin Allah baya mutum ya koma baya ba ruwan shi da addinin musulunci kuma baya neman ilimin addinin to wannan yana sa mutum yayi ridda an gane ko gabaran addinin musulunci wanda idan muka duba halin da yawa daga cikin musulmai masu ridda ne amma kuma ba za mu yi musu wannan hukuncin ba Allah ji kadai shi zai musu wannan hukuncin an gane ko za a ga mutum tashi wansa da safi zai yi sallah zai yi azumi ba irin wannan abin nan din ake nufi ba juyawa addinin Allah baya din mutum yana nan yana sallah yana azumi yana abubuwa da sauransu amma waɗannan abubuwan yin su kawai yake yi bai san hukuncin su ba bai san abubuwan da yake bata su ba bai san abubuwan da yake inganta su ba. Sannan tun a wayewan garinsa, in ya bar gida yana kasuwa, yayi nan yayi can, yayi nan yayi can, zuwa dare ya dawo gida. An gane ko? Shi ba ruwan shi, me Allah ya ce, me manzon Allah ya ce, me aka ce a bi, me aka ce a bari, shi ba ruwan shi da waɗannan abubuwa. To haka rayuwarsa take har abada, iya tsawon rayuwarsa shi haka yake yi. Kullum sai dai kawai yayi ta yawon neman duniya, 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 duniya. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wannan yana da hadari matuƙa, shi yasa yana da muhimmanci zuwanki makaranta, yana da muhimmanci zuwanki wajen wa'azi, wajen muhabara. An gane ko? Wannan shi ne zai tabbatar cewa baki juyawa addinin Allah baya ba. Kin halarci wannan muhabara, kin je daya biyu, kin je kin yi aiki da shi, kin halarci wancan muhabara, haka ma kin zo wannan wa'azi, kin ji wannan wa'azi, kin dan karu da imani, alhamdulillah, kin yi istighfarin ki, astaghfirullah, Allah na tuba, irin da wanda muka saba yi. An gane ko? To irin wannan yana da amfani matuƙa, yana da amfani ƙwarai da gaske. An gane ko? Allah ya sa mu dace. Abu na farko kenan ridda. Me dalilin haka? Shine wannan ayar da Allah ta'ala ya faɗa mana, innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi wa shaqqu ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Abu na biyu daga cikin abubuwan da yake bata ayyuka, Allah ya kare mu, Allah ya tsarkake mana zukatan mu, shine riya'i. Kun ga riya'in nan? Wani dan mitsitsin abu ne, nake mitsitsi ko? Wato bai da girma, yana nan ne karamin aiki ne, ana rainawa sosai, ana raina ta ita riya. An gane ko? Amma kuma kamar asib ce, wallahi sai ta lalata aiki gaba daya, ta rusa aiki gaba daya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akhwafu ma asabu alaikum ash-shirku al-asghar, yace abinda nafi jin tsoronsa akan ku ya ko al'ummata ita ce shirka karama. Sahabbai suka ce wace ce kuma shirka karama? Domin su sun san dai shirka shirka ce, shine a hada wani da Allah ko a bautata wa wani banda Allah. An gane ko? Ko makamancin wannan bautan gumaka ne, bautan mutane ne, da waliyai ne, da shagunai ne, da makamancin su, duka waɗannan su ne ash-shirkul akbar. Kace to ba su san ash-shirkul asghar ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ar-riya, wato riya, yin aikin da'a ba dan Allah ba dan wani, yin aikin ibada ba dan Allah ba dan wani. An gane ko? To wannan yana bata aiki. Akwai wani hadisul qudusi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ranar tashin kiyama yazo aka tara masu riya, to Allah subhanahu wa ta'ala zai ce musu izhabu ila man kuntum tura'una lahum. Zai ce to ya ku masu riya, gashi dai kun yi ayyukan ibadunku ba dan ni ba, kun yi ne dan waɗansu, saboda haka babu ladanku a wajena, ku je wajen waɗanda kuka yi riya idan domin su, ku samu ladanku a wajensu. Shin za su samu wannan ladan? Su waɗannan da aka yi riya in ma dan su, wani lokacin ma ba su san cewa ma dan su ake yin waɗannan abubuwan ba. Haka ne ko? Wannan shi ne. Saboda haka ina suka tanadi lada, ko da a ce ma suna da ladan ma, ai za su amfanar wa kawunan su ne da shi. Domin babu ranar da mutum ya fi yin rowa kamar ranar tashin kiyama. An gane ko? Ya fi rowa kuma ya fi kwaɗayin abin da yake hannun ɗan uwansa, kuma ba dukiya ba. Lada, mutum ya fi rowan ladansa, kuma ya fi kwaɗayin ladan ɗan uwansa. Allah ya kare mu. Shi yasa matalauci, haƙiƙanin matalauci, an gane ko? Talaka, haƙiƙanin talaka shi ne wanda zai ji ranar tashin kiyama, amma kuma bai da lada ko na ƙwaya ɗaya. Allah ya kare mu. Zama sauƙin yana cewa a tadruna mani muflis, shin kun san wane ne talaka wanda ko sisin ko bai da shi? Kun san ko wane ne shi? Sahabbai suka ce eh ƙware fa. Ai mun sani ya manzon Allah. Man la dinara lahu wala dirham. Talaka, talaka, talak shine mutumin da bai da dinari ko dirhami, miskini. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wallahi ba ku sani ba. idan wane ne talaka ba wannan ba shine talaka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace talaka a cikin al'ummata shine mutumin da zai ji ranar tashin kiyama ga ladan sallah ga ladan azumi ga ladan aikin haji ga ladan zakka ga lada yazo amsalal jibal zai zo da ladar daki kamar wato girman duwatsu amma kuma da yazo din nan ya ci ba su suka da yawa ga dukiya shi mawadaci ne amma kuma ya ci ba su suka da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace walakinahu yati wa qarishata mahada wa daraba hada wa safaka dama hada wa akala mala hada fa yu'khadhu min hasanatihi fa yu'ta hada wa hada an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutumin da zai zo da dimbin lada ranar tashin kiyama amma zai zo ya zagi wani ya daki wani ya zubar da jinin wani ya ci dukiyar wani ya ci bulus a duniya amma kuma bulus din ya hau kanshi a lahira an gane ko to zai zo da zalunci na mutane da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to a dama kuma ranar tashin kiyama ba ranar naira da dala da riyal bane ba ranar dinari da dirhami bane ayyuka ne kawai lada ne shikenan lada da zunubi shine abinda kowa zai zo da shi ranar tashin kiyama gaban Allah lada zunubi saboda haka yazo gashi ana bin shi waɗannan basu suka sai a ɗebi kyawawan ayyukansa dinnan ladansa dinnan sai a ba wani wannan shi ma yazo a ɗiba a bashi gwargwadon yadda ya cuce shi din an gane ko har waɗannan ladadakin nashi gaba daya su ƙare yace amma kuma waɗanda ya zalunta din ba su ƙare ba ga sunan to yanzu ya za a yi yace sai a fara ɗiban waɗannan wato laifukan nasu ana zuba masa a ɗiba na wannan a zuba mai sai a ce kai tafi aljanna an kwashe ma zunubanka ga wannan shi ma ya kwashe ma zunubanka fa hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah kada ka samu talauci a ranar tashin kiyama wannan shine al-muflis yace har idan wato aka jibge masa waɗannan zunubai gaba daya sai ya ga ya halaka sai kuma ina sai a yi wutan jahannama da shi to kun ga wannan shine kololon taraka Allah ya kare mu saboda haka kada mu bata ayyukanmu da irin waɗannan wato abubuwa riya yana daga cikin abubuwan da yake bata ayyuka kamar yadda muka jike na wannan hadisin zalunci ma yana daga cikin abin da yake rusa ladan aiki an gane ko hakan nan daga cikin abubuwan da yake bata ayyuka wato kyaman addinin wato addinin musulunci kyamar shari'ar Allah dokokin Allah subhanahu wataala mutun ya rinka kyaman su kuma yana kyaman masu tabbatar da su wannan yana rusa aiki mun yi a baya mun yi mun karanta wa'in su ayoyi a baya Allah ta'ala yake bayyana mana abin da yasa aka rusa ayyukan waɗanda suke kafirai Allah ta'ala yace zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum Allah ya kare mu sai aya ta gaba a rama to kamar wancan ayan ne na farko da muka soma bayanin ta ita ma wannan aya Allah ta'ala yace innal ladina kafaru lallai waɗanda suka kafirta wa saddu an sabilillah kuma suka kange mutane daga barin kafarkin Allah thumma matu sa'annan suka mutu wa hum kufar alhalan suna kafirai to waɗannan falan yaghfirullahu lahum to har abada Allah ba zai gafarta musu zunubansu ba ma'ana duk wanda ya mutu yana kafiri Allah ta'ala ba zai gafarta masa zunubansa ba saboda haka min mawani'il ghufran kenan yana daga cikin abubuwan da suke hana Allah ya gafarta wa mutum zunubansa ya aikata aiki na kafirci ya zama kafiri kuma ya mutu akan kafirci din wannan ayar kamar fadan Allah ta'ala ne a cikin suratul nisa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafarta zunubi ga wanda yayi shirka da shi, amma yana gafarta abin da yake ƙasa da haka, liman yasha, ga wanda ya so, ga wanda yake so. An gane wannan ko? Saboda haka shirka, balma Allah subhanahu wa ta'ala ya giya wa manzansa sallallahu alaihi wa sallam cewa da matsayin shi, da darajar shi, matsayin shi cewa shi manzan Allah ne, ko gashi kuma mafi kusan bayan Allah zuwa ga Allah. To Allah ta'ala ya giya mai cewa walaqad uhiya ilayka, hakika an yi wahayi zuwa gare ka ya manzan Allah, wa ilal ladina min qabli, hakan nan an yi wahayi zuwa ga annaba da manzanni da suka gabace ka, la in ashrakta, to idan kai shirka la yahbatanna amaluk, to hakika ayyukanka wallahi za su rushe, ayyukanka za su tsaci, inji Allah subhanahu wa ta'ala. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an giya mai haka ya gamu musuwa, an gane ku? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka giya mai haka. Kuma sau da yawa idan muna magana akan shirka, ki daina kai tunanin ki wajen mutum ya ajiye gunki yana bautata masa fa, an gane ku? Shirkan nan da muke faɗa fa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna tama'ima wa tiwalata shirkun, ashe shirka suna da suna nan nau'i daban-daban, an gane ko? Yace laya, an gane ko? Laya irin wanda ake kukkullawa ana daurawa a wuyan kananan yara ko kuma kafafuwansu, ko kuma wanda ake yi dan neman sa'a, haka ne ko? Ko kuma wanda ake yi dan neman miji, shine atiwala, an gane ko? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me sunan shi, yana da wani suna ne daban. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce waɗannan layun gaba daya shirka ne jama'a, da wanda ake ajewa karkashin tudu, ko wanda ake sawa karkashin gado, ko wanda ake binnewa a ƙasa, ko kuma wanda ake ratayawa a wato a gida, a kofar gida, ko cikin ɗaki, ko wanda ake ratayawa a wato a wajen glass, wajen mirror na mota, ko wanda ake ratayawa a wajen biriki na mota, kun san duk ana yi, duk ana yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shirka ne. A wata riwayar ko kuma a wani hadisin yace man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka, duk wanda ya rataye, ratayewa kun ga ba wuya kawai bane, an gane ko? Duk wanda ya rataye wata laya, to hakika yayi shirka. Kun ga kina kamata mu tsaya fa mu fahimci menene shirkan nan. Wani bangaren kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ce man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka, wanda ya rantse da wani Allah hakika yayi shirka. Mun karanta wannan hadisin tun farkon azumi, haka ne ko? Wanda ya rantse da wani Allah, kice na rantse da annabi, kin yi shirka. Annabi ne aiko, annabi ne daraja ne, yana da wato matsayi a wajen Allah, amma idan kika rantsi da shi kin yi shirka, domin ba a rantsuwa da wani sai shi Allah subhanahu wa ta'ala kawai. Man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasut. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kun ga wannan bangaren kenan, kun ga waɗannan waɗansu abubuwa ne, kananun abubuwa da muke ganin kamar ba su da wani kima sosai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce shirka ne, kuma shirkan nan ne aka ce duk wanda ya je da ita gaban Allah, to Allah ba zai taɓa gafarta mai ba, balle kuma uwa uba zuwa wajen bokaye da kuma yi musu da'a da biyayya, an gane ko? Akai wacce, akai wacce, akai wane, akai wane, akai sunan wane, a yi mana maganin shi, me ya yi, me a duniya, ye, me a duniya, ke zaki bar duniya. Shi wannan da kika kai sunan shi wajen bokan nan, ko ita wannan da kika kai sunan ta wajen bokan nan, duk ina ne makomanmu lahira. Afa imita fahimul khalidun, manzon Allah ma babar shi a duniya ba sai kuma mu? Babar manzon Allah zai zauna a duniya ba? Afa imita fahimul khalidun, wallahi tallahi na rantse yiki da Allah, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniyan nan, wallahi sai kin bar duniya. Rantsuwa babu kafara, shi da Allah da alai fadai abai mita fahumul khalidun da a ce akwai wanda ya ji cancanta ya zamanto mutuwa bata dauke shi ba bai bar duniya ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta da haka akan kowa a duniyar nan amma shi ma mutuwa ta dauke shi kuma da mutuwa ta dauke shi Allah ta'ala yana da daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din nan gawan sa ya turo da mala'iku su dauke shi su haura da shi sama ko bai da ikon yin haka amma ina aka sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan dan wannan ramin nan dai wanda bai da window bai da kofa bai da mashiga bai da mafita haka ne ko anan dai aka sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau da safan nan mun je mun binne wata mun kaita makwancinta Allah ya gafarta mata Allah ya gafarta wa sauran wato matattun musulmai wallahi jama'a sun san ba a shiga makabarta da takalmi a wajen da muka je sai na cire takalmi na shiga wato muna tsaye din nan sai na ji wani sanyi a kafa na sai na kalli hagu da dama na ga da yawa daga cikin mutane kowa ya sa wato rigan sanyi sai nayi tunani da kyau yace to ita wannan baiwar Allah fa yanzu gashi za a sa ta cikin sanyin gaba ɗayanta ba tafan kafafuwanta kawai ba gaba ɗayanta daga kai har kafa za a sa ta cikin sanyin nan kuma a rufe ta da sanyi laka ne ma ake kwabawa duk a rufe sa ta a wajen fa hasbunallahu wa ni'mal wakeel kin tsaya wai sai kin je wajen boka kishiyan nan naki wacce din nan naki wacce tsiya ce naki ga sunan daban-daban wallahi sai kin tafi wallahi sai kin tafi kamar yadda ni ma wallahi sai na tafi ita ma dan wacce kika kai ta dan ko kuma wannan dan da kika kai shi dan mijinki ne dan uwanki ne wani ne naki kika kai wallahi duk sai mun tafi kuma sai mun tsaya a gaban Allah to da haka dole ne wajibi ne mu tuba daga waɗannan manyan laifuka an gane ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam wani hadisin yace man ata kahinan lam tuqbalu lahu salatu 40 layla hadisai ne guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da yaje wajen boka zuwa kawai kika yi baki ma yi magana da bokan ba watakila rakiya kika yi an gane ko kin je rakiya har ma kika saurari maganan wannan bokan ko ma baki saurari maganan bokan ba kai kina zaure ita da kika raka ta dan ta an shigar da ita ciki Allah ta'ala kawai ya san abinda waɗannan bokaye suke yi da irin masu zuwa wajen su irin patanci da lalata da suke yi da su to ke din nan ɗan rakiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za a karbi sallolinki na tsawon kwana 40 ba zuwa kawai ne ba idan kuma kin je har kika yi magana da bokan kuma kika gaskata shi kamar wacce kika raka ka jira an gane ko ita kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace faqad kafara bima unzila ala muhammad to wannan ya kafirta da abin da aka saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam boka kafiri ne Allah ya tabbatar mana da haka me zuwa wajen boka shi ma kafiri ne haka wancan dalilin sa dalilin cewa boka kafiri ne dalilin sa cikin alqur'ani dalilin cewa me zuwa wajen boka kafiri ne shi ma to yana cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kuma Allah ta'ala bayyana mana inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha gashi wannan ayar da muke karanta ta innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah thumma matu wa hum kuffar falan yaghfira Allahu lahum Allah bai gafarta musu waɗanda suka kafirta kuma suka mutu akan kafircin su wallahi har abada Allah bai ta gafarta musu da Allah zai gafarta wa wani kafiri kun san waye fi cancanta ya gafarta mai shine babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib da a ce akwai wanda wani kafiri zai tsira daga azabar Allah to da babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib shi yake cancanta ya kuɓuta daga azabar Allah amma shi ma din ma ba a bar shi ba mun bada labarin shi kwanaki to haka mu kiyaye kuma mu rinka roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan imani kuma ya kashe mu akan musulunci ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allah ya samu dace dai ana ta gaba aran ma na'am 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 Allah ta'ala bayan ya ba mu labarin ga yadda wato karshe koma koman kafiri yake kuma yayi wa mu'minai nasiha cewa kada su kuma su zama kamar waɗancan kafirai Allah ta'ala sai ya koma kan wato ainihin abin da ya shafi jihadi fi sabilillah da kuma wato ɗaukaka addinin Allah yace fala tahinu saboda haka la tahinu kada ku raunana wato kada ku raunana a gaban makiyanku idan kuka haɗu da su wata'du ila salmi kuma kada ku kira wato kada ku gayyace su zuwa ga yin sulhu tare da waɗannan kafirai abinda Ibn Kathir ya faɗa anan yace wato wa antumul a'launa alhalan kune majiya daukaka wato ya ku mu'minai idan kuna cikin irin wannan hali kune majiya daukaka kune majiya rinjaya akan waɗannan kafirai kuma su ne masu rauni to Allah ta'ala yace to ku kuma kada ku raunana kuma kada ku yi kira zuwa ga yin sulhu as-salmi kenan shine al-muhadana was-sulhu wato yin sulhu da kuma wato neman zaman lafiya tare da wato waɗannan kafirai a halin da kuka zamanto masu daukaka to Ibn Kathir yace amma idan ya zamanto ba ku bane masu daukaka ba an gane ba ku bane mafiya daukaka ba a'a suna da daukaka da rinjaya a kanku to a wannan lokacin babu laifi ku nemi yin sulhu ko kuma idan suka nemi yin sulhu da ku ku ne ku yi sulhun da su kuma ku zauna tare da su lafiya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kenan a wato a lokacin sulhul hudaybiya ya je zai shiga garin makka domin yayi umara a kafirai suka hana shi kuma suka ce to sai dai ayi sulhu na wato tsakanin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da wannan sulhu saboda haka Ibn Kathir ya faɗa cewa matakar ku ne wato mafiya daukaka to kada ku nemi sulhu daga gare su kuma kada ku raunana amma wasu malamai ba su yarda da wannan tafsirin ba suka ce a'a ba haka ayar take nufi ba abinda ayar take nufi sawa'un kuna cikin raunin ko kuma kuna cikin daukakan kada ku raunana kuma kada ku nemi yin sulhu tare da su an gane wannan ko antumul a'laun wato domin ku ne mafiya daukaka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka dagewa za ku yi kamar yadda Allah ta'ala ya bada umarnin haka a farkon wannan sura kenan ce fa idza laqitumul ladina kafaru fa darbar riqab kun tuna da wannan ayar ai ko laqitumul ladina kafaru fa darbar riqab wato ku yi hakuri ku jure ku dage wajen yakan su kuma ku yi hakuri akan wajen yakan su domin ku ga cewa kun daukaka addinin Allah yace wa antumul a'laun wallahu ma'akum kuma Allah na tare da ku tunda kuma Allah na tare da ku wanda Allah yake tare da shi bai zama mai tabewa ba bai zama mai hasara ba kuma ba wanda ya isa ya rinjaye shi domin idan kana tare da Allah to kana tare da komai kana tare da dukkanin karfi kenan to a duk lokacin da mu'minai suka fahimci wannan al'amari cewa su ne suke tare da Allah an gane ko kuma Allah ta'ala bayyana mana haka a baya yace zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum su mu'minai Allah ne yake jibantar lamarin su su ne masoyan Allah kuma Allah ne masoyin su kuma shine majibincin al'amarin su to su waɗanda kuma suka kafirta ba su da wani majibinci domin abubuwan da suke bautata musu ba su da ikon su taimaka musu an gane ko saboda haka ku ne kuke tare da Allah wallahu ma'akum walan yatirakum a'malakum kuma Allah nan ba zai taba wato tauye muku wani abu daga ladan ayyukanku ba, wato duk wani aikin da za ku aikata domin ku ga cewa kun ɗaukaka addinin Allah, to Allah ta'ala ba zai rusa muku wannan aiki ba, kuma ba zai rage ko kuma ya tauye muku ladan ayyukanku ba. Wannan shine ma'anan lan yatirakum ay lan yunqisakum wa lan yubtila yani a'malakum. Allah ta'ala ba zai bata ayyukanku ba, kuma ba zai tauye muku ladan ayyukanku ba. Sai aya ta gaba,
na'am,
to a yayin da Allah ta'ala yayi umarni da wato da yakan kafirai waɗanda ba mu'minai ba kuma suke wato ainihin taushe wato magudanar addinin Allah, to Allah ta'ala yayi nuna mana cewa to abin da zai iya kawo rauni a zukatanku shine son duniya. Haka ne ko? Abin da yake kawo rauni cikin zuciya kenan shine son duniya. To Allah ta'ala yayi nuna mana cewa lallai duniyan nan kuma ba komai bace. Ce innamal hayatud dunya la'ibun wa lahw. Lallai rayuwar duniya wata ce kuma abin shagala ce kawai, ba komai bane. Ma'ana duk wani abin da yake cikin wannan rayuwa ta duniya wata ce kuma shagala ce, ba ta da amfani. Shi yasa akwai wani hadisi da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dunya mal'una. To yake mai son duniya, kina son tsinaniya kenan, kina son abinda aka tsine masa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ad-dunya mal'una mal'unatun ma fiha illa dhikrullahi wa ma walahu wa 'alimun aw muta'allim. An gane ko? Ga waɗanda ba tsinannu bane a cikin duniyar nan, idan kika cire su, an gane ko? Koma menene to tsinanne ne a duniyar nan. Saboda haka sai ki ga kanki, ki auna kanki a ina kike, kina cikin waɗannan abubuwa? Illa zikrullah wa ma walahu wa 'alimun aw muta'allim. Abubuwa ne guda huɗu, an gane ko? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ad-dunya mal'una, lallai duniyar nan tsinanne yace. Mal'unun ma fiha, duk wani abin da ke cikin duniyar nan tsinanne yace. Inanne ne duk wani kayan duniya tsinanne yace, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? Saboda haka gidaje tsinannu ne, motoci tsinannu ne, wato wuraren shakatawa tsinannu ne, an gane ko? Yawa tafiye-tafiye na shakatawa duka abubuwa ne da aka tsine musu, an gane ko? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce illa zikrullah, face wato ambatan Allah. Yawa wannan ba tsinanne bane, wannan baya cikin tsinuwar, kunga ambatan Allah. Yace wa ma walahu, da kuma duk wani abin da yake kama da haka, duk wani abin da ya shiga mashigan ambatan Allah, wanda abubuwa da yawa sun shiga ciki. Shine malamai suka ce wato addini ka tokansa zikiri ne, ambatan Allah ne, an gane ko? Saboda haka yin addinin musulunci ba a tsinewa addinin musulunci ba. Yace wa 'alimun, ko kuma malami, aw muta'allimun, ko kuma mai neman ilimi. To alhamdulillah, in ba mu zama malamai ba, alhamdulillah ina jin a iya ce mun ni ɗalibin ilimi ne, ko ga wani ɗalibin ilimi na, an gane ko? Allah ya ba albarka. Me sunanka? Na Ibrahim Mujahid. To innahu la jahilun mujahid, mujahid kenan, mujahid fi sabilillah. To kun ga kenan, yanzu ku duba alimun aw muta'allim, kuma alhamdulillah kun shiga cikin muta'allimun, masu neman mai ilimi. Ah, tafsiri ba neman ilimi bane? To alhamdulillah ku ba tsinannu bane. Hakan nan duk wani musulmi insha Allah ba tsinanne bane, domin musuluncin ya shiga cikin zikrullahi wa ma wala. Shine malamai suke cewa wannan hadisin ya ƙara nuna mana cewa duk wani abincin da za mu ci, idan muka ci wannan abincin da niyyar mu samu ƙarfi mu yi bauta ga Allah, wannan abincin ya zama mai albarka. Amma duk wani abin da za mu ci, ko da halal ne, an gane ko? Amma za mu ci ne kawai domin mu yi ƙiba, an gane ko? Za mu ci ne domin mu cika ciki, za mu ci ne domin mu yi alfahari a kan junanmu, wannan abincin ya zama tsinanne. Allah ya kare mu. Hakan nan ke auna duk wani abu, duk wani abin da aka yi shi dan wata manufa ta addinin musulunci, to ya fita daga tsinuwa. Duk wani abin da aka yi dan duniyar kawai babu addini a ciki, wannan abin ya zama mai, ya zama tsinanne. To Allah ta'ala ya gaya mana innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Lallai rayuwar duniyar nan wasa ce kuma shagala ce kawai, ba wani abu ba. Yace wa in tu'minu, to ga abin da zai fitar da mutum daga wato wannan wasa, wannan shagala, wannan tsinuwa da aka faɗa. Wa in tu'minu, kuma idan za ku yi imani, wa tattaqu, kuma ku yi takawa. Takawa shine mutum ya lizinci umarnin Allah, ya hanu daga hannun Allah a takaice kenan, wannan shine takawa. Imani kuma shine gaskata duk wani abin da Allah ya ce a gaskata shi. An gane ko? To wanda zai yi imani kuma yayi takawa, Allah ta'ala ya ce yu'tikum ujurakum, to Allah zai baku wato ladaddakinku, Allah zai baku ijararku, wala yas'alukum amwalakum, kuma ba zai tambaye ku ko ya roke ku dukiyoyinku ba. Allah baya roƙan ku dukiyoyinku, ma'ana ku ba da dukiyoyinku gaba daya, kamar yadda kuka mallaki dukiyar nan, sai ki tashi kawai wata rana Allah ta'ala ya ce to dukiyar nan gaba daya umarnin Allah ya hau kan shi, saboda haka zaki bada wannan dukiyar gaba daya, Allah ta'ala ba zai haka ba. La yas'alukum amwalakum, idan ma Allah ta'ala ya roke wato ya nemi a fitar da wata dukiya, ba dan wannan dukiyar ta amfani Allah bane. Lan yanala Allah lahumha wala dima'uha, yanka da muke yi jinin baya samun Allah, namar baya samun Allah, walakin me yanaluhu takawa minkum, abin da yake samun Allah shine takawar imaninku, shine abin da Allah ta'ala yake dubawa. Saboda haka in Allah ya ce ki bada dukiyanki a cikin wani abu, to kin ga kenan ba wai dukiyar ki za ta amfani Allah ba. Kin ta bada wata dukiya aka ce an je an sa wannan dukiyar a wani banki, bankin kuma Allah ne zai receiving din shi, akwai kin ta bayar a haka dukiyar ai baya tafiya wajen Allah. Me yasa to Allah ta'ala yake umarni a bada dukiya? Domin na farko ke ki samu takawa, domin bada dukiyar nan yana ƙara takawa. Na biyu, domin kuma ɗan uwanki ya amfana daga wannan dukiyar, ya zamanto kin taimaka masa. An gane ko? Wannan shine yace wala yas'alukum amwalakum. Sai aya ta gaba, yace in yas'alukumha, idan ko Allah zai tambaye ku ko ya roke ku dukiyoyin naku, fayuhtikum, kuma ya nace muku akan lallai sai kun ba da dukiyar nan da basalu, to za ku yi rowa, inji Allah. An gane ko? Wannan ayar an fassara ta da fuskoki guda biyu. Aka ce in yas'alukumha, ma'ana idan Allah zai roke ku dukiyarku kuma ya matsa muku akan ku bayar din, to za ku yi rowa. Waɗansu malamai kuma suka ce in yas'alukumha ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai roke ku ku ba da dukiya fi sabilillah, kuma ya nace muku tabkhalu, za ku yi me? Za ku yi rowa. Wa yukhrija adghanakum, kuma ya fitar da kullakullanku na zukata, kullakullan da kuke yi a zukata, wato na kyama ko kuma na kin wannan wato wannan fitar da wannan dukiyar. In yas'alukumha fayuhtikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Sai aya ta karshe, na'am, Allah ta'ala ya ce ha antum, ya ce ga kunan kuɗin nan, ya ku muminai, tuda'auna, ana kiran ku litunfiqu fi sabilillah, domin ku ciyar da dukiyoyinku wajen ɗaukaka addinin Allah. Idan aka ce fi sabilillah a cikin Alkur'ani yana ɗaukan ma'anoni guda biyu, ko a ce wato fi sabilillah ana nufin wato hanyar jihadi fi sabilillah, an gane ko? Hanyar yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah. Ko kuma a ce fi sabilillah, wato duk wani abin da ya shafi addinin Allah kuma yake buƙatar a taimaka da dukiya a ciki an gane ko to wannan shi ma ya shiga cikin fi sabilillah ga kunan dai ana kiran ku ana gayyatan ku ga wato ciyar da dukiyoyin ku a tafarkin Allah yace famin ku man yaba wannan ga dabi'ar ku daga cikin ku akwai wanda yake rowa baya son ya bayar da dukiyar ba wai ya rasa bane yana da dukiyar amma kuma ash-shaytanu ya'iduhu al-faqra wa ya'muruhu bil-fahsha shaytan yana nan yana ta masa alƙawarin talauci cewa in ka bayar zaka talauce kuma yana umartar sa da rashin yin sadaka shine al-fahsha anan an gane ko haka malaman tafsiri suka fassara saboda haka rashin bayar da wato sadaka fahsha ne Allah ya kare mu saboda haka akwai daga cikin ku waɗanda suke wato ainihin rowa Allah ta'ala yace wa man yabkhal to wanda yake rowa fa inna ma yabkhalu an nafsihi to yana wa kansa rowa ne domin yadda yayi rowa da dukiyarsa din nan hakan nan zai wato yayi wa kansa rowa me yayi wa kansa rowan lada yayi wa kansa rowan daukaka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda akwai hadisi da dama da suke bayyana mana ladan wato sadaka abinda mutum ya bayar wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abinda mutum ya bayar sadaka fi sabilillah to Allah subhanahu wa ta'ala yana mai gurbin wannan abin saboda haka sadaka wata hanya ce ta samun arziki ta habakar da arziki a wannan rayuwa ta duniya kenan an gane ko aka ce abinda yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a wancan sura ta suratul munafiqun yace anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق واتو الله تعالى يقول كما كتشي يد دوكيو ينكو تنكا فن واتو أجل ينكو يزو أنغاني كو دن أجل نن يزو في يتي يا أبنجدنا دادي ذاك أنجن كرتامن سبدا ني صدقا معلومي سكا يقول ميسا شيوان دا يكي فاتن أجن كرتاشي دا غمتوا بزي يقول zai yi sallah ba me yasa zai ce zai yi azumi ba ya ambaci sadaka aka ce domin a wannan lokacin ne mutum yake sanin muhimmancin sadaka yake sanin cewa lallai ita sadakar nan ita take kubutar da mutum daga matsala da masifa wacce zai iya gamuwa da ita wato a hanyarsa zuwa lahira Allah ya kare mu an gane ko yace fa inna ma yabqalu an nafsi yace wallahu al-ghani kuma Allah shine mawadaci wadatarsa wadata ce ta dindindin da'iman abada an gane ko Allahul ghani yace wa antumul fuqara ko kuma ku ne matalauta kuma talaucin naku talauci ne na da'iman abadan ku ne mabukata domin kuna da bukata zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ko da ake Allah ya dan san muku wani abu daga wato abinda kuka mallaka din saboda haka idan ku Allah ta'ala shine mawadaci kuma huwal ghaniyul hamid kuma shine wato godadde wanda ake gode masa to babu shakka shi ya kamata mu nemi lada daga gare shi domin ladansa ba ta yankewa daga nan Allah ta'ala yace wa in tatawallaw kuma idan za ku juya wa addinin Allah baya zaman to kun yi ridda ko kun kafirce bayan imaninku to Allah ta'ala yace yastabdil qauman ghayrakum zai musanya ku zai musanya wa da waɗansu mutane banda ku an gane ko wannan kamar fadan Allah ta'ala ne a wata ayar in yasha yuzhirukum wa ya'ti bi khalqin jadid idan Allah ya so sai ya tafiyar da ku ya halaka ku ya zo da waɗansu mutanen daban sababbin mutane an gane ko Allah ta'ala wa ta'ala yace man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'ala al-mu'minina a'izzatin 'ala al-kafirin idan duk wanda zai yi ridda daga cikin ku gabaran addinin sa to Allah ta'ala zai zo da waɗansu mutane yuhibbuhum yana kaunan su wa yuhibbunahu suna kaunan sa an gane ko to saboda haka addinin Allah baya talaucewa baya rasa mutane baya rasa mabiya baya rasa wato ainihin mataimaka saboda haka gara kawai ma mutun ya tsaya ya taimaka wa addinin Allah ya samu rabo ya samu lada daga wurin Allah subhanahu wataala. To amma ko in ba haka ba, idan kuka juya wa addinin Allah baya, yastabdil qauman ghayrakum, zai ainihin wato musanya ku da waɗansu mutane, thumma la yakunu amsalakum, sa'annan waɗancan din ba za su kasance kwatankwacin ku ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tabbatar da dugadugunmu a kan addinin musulunci. Da wannan muka kawo ƙarshen tafsiri na wannan shekara kenan, insha Allah ta'ala. Kuma muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu dama na wato gudanar da wannan tafsiri tun daga tun daga suratu ila kenan, suratu zalzala, an gane ko, muka yi ƙasa har zuwa nazi. Gashi kuma mun sake ɗaukowa daga suratul lahaqafi, gashi har mun kammala suratu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana albarka cikin waɗannan surori da muka yi bayaninsu, kuma ya bamu ikon yin aiki da abin da suka kunsa na wato umarni da kuma nisantar hane-hanen da suka zo a ciki. Hada wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Na'am. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arwaito cewa yakan karanta kullum da safe da maraice, ya karanta addu'a, ya tofa akan jikokin sannan guda biyu, Hassan da Hussein. Me yake karantawa? Yana karanta musu u'izukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. To kun ga wannan addu'ar wajibi ne, ko kuma kamata ya dace ga kowane uba ko kowace uwa, zaman to da haddace wannan addu'a domin su rinka karanta akan ƴaƴan su, suna musu hirzi, suna ba su kariya da irin wannan addu'a. An gane ko? U'izukuma, wannan saboda su biyu ne kenan aka ce u'izukuma bi kalimatillahi tamma, ko amma idan shi kadai ne danki guda ɗaya ne kawai kuma namiji, sai ki ce u'izuka. Me? U'izuka bi kalimatillahi tamma zuwa ƙarshe. Idan kuma mace ce, sai a ce u'izuki bi kalimatillahi tamma. Insha Allah na san su malam suna nan, za a rubuta irin waɗannan addu'o'i a kan allo ku haddace. Sannan ba wannan addu'ar kawai ba, an gane ko? Ana karanta Fatiha a tofa musu, a karanta Ayatul Kursi a tofa musu, a karanta wato ainihin Falaki da Nafi da Qul huwallahu, kowace daga cikin su guda uku nan sau uku a tofa musu da safe da yamma. In ma kin iya waɗansu addu'o'in ma, ya halatta ki karanta, ki tofa musu gaba ɗaya a jikin su, ki shafa musu. An gane ko? In ma an kai wani matakin ma, kina iya yin ruqiya, ma'ana ki karanta waɗansu ayoyi da ake ce musu ayoyin ruqiya, ki karanta su a ruwa daga lokaci zuwa lokaci, kina musu wanka da shi, ko kuma kina dan zuba musu a cikin ruwan wanka. Duka waɗannan hanyoyi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu na murƙa yi domin kare ƴaƴanmu. Allah ya sa mu dace.
Thank you.